su dai almajiran na Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki da suka zo daga sassan Najeriya daban-daban domin juyayin cika shekaru biyu da farawar rikicin Zaria tsakanin su da sojoji sun tattaru a dandalin Unity Fountain dake tsakiyar birnin Abuja inda suka fara gangami na kwanaki uku daga yau Sheikh Adamu Tsoho Jos shine jagoran almajiran na Sheikh Zazaki a Jihar Plateau
yau shekara biyu kenan da wannan ganga da wannan kisan gilla da sojoji karkashin gwamnatin Buhari suke mun fito mu ƙara jaddada bukatun mu na asaki malam da almajiran su gabaki daya saboda kotu ta riga ta zartar asake shi ci gaba da rike shi zalunci ne wannan shi yasa muka fito mu isar da kokan mu ga ainihin duniya da kuma kuzusan su ƴan majalisa da ma shi shugaban kasa ya san cewa ba za mu gushe ba muna neman wannan bukatun tunda kotu na tarayya ta yanke hukunci kan cewa malam ba shi da laifin komai da shi da iyalinsa a sake su a biya su diya su gina mishi gida amma kuma sun ki za mu ci gaba da wannan ainihin zanga-zanga na lumana domin har sai bukatun ya kai
to ko wadanne hidindimu ƴan shi'ar za su gudanar a cikin wannan kwanaki uku tambayar kenan da naiwa malam Abubakar Zaki dan kuma tun shirya wannan gangami
aiwatarwa din dai shine dai kira ne zuwa ga su muhimman mutane a kasa wanda kasa ke hannunsu da ikon kasa ke hannunsu cewar malam Zakzaki yana hannunsu a wannan shekaru biyu din da wannan kisa din da harbi a jikinsa da rasa idanu da sauran ƴan uwa da suke tsare to muna tunawa ne da wannan abu kuma muna kokarin shilantawa duniya an yi mana zalunci kuma haraka bata dauki wani mataki na tashin hankali ba illa na aiki ne an dauki mataki ne na ilimi da hankali akan lalle babu abin da ƴan uwa suke nema illa a sako mana jagoran malam Zakzaki a fizawa
dan jin martanin da gwamnatin Najeriya za ta mayar na tuntubi fadar shugaban Najeriya inda wani jami'i ya shaida min cewar in tuntubi ministan shari'a duk kokarin da nayi dan jin tabakin ministan shari'ar bai nasara ba rubutaccen sakon karta kwana da muka aika mai kama zuwa lokacin hada wannan rahoto ba mu ji daga gare shi ba Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya.